in kace Muhammadur Rasulullah to ka dauki alƙawari guda shida. Alƙawari na farko shine ta'atuhu fi ma amar. Idan kace ka yadda Muhammadur Rasulullah ne to idan Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ayi zaka tashi kayi. Saboda me yasa zaka yi? Ka san duk abin da Annabi ya saka akwai alherin duniya, akwai alherin lahira a cikin abin da ya saka. Akwai kuma rahama da afwa da rangwame a cikin abin da ya saka, kuma akwai sauki. Sana abu na biyu wajtanabu ma'ana hawazajir. Idan Annabi ya hana zaka hanu, domin ka san in ka hanu a cikin hanu akwai alherin duniya, akwai alherin lahira, akwai kuma wato albarkar duniya da albarkar lahira a cikin hanuwa daga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu. Babu wata maslahar mu ta duniya ko ta lahira a cikin abin da aka hana mu. Sana abu na uku, duk labarin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar, ko ka gane ko baka gane ba, in dai ya tabbata ya bayar, ko an yi ko za a yi ko ana yi, to ka yadda wannan labarin gaskiya ne. In ma baka gane ba, sai dai ka tuhumi kwakwalwarka cewa bata gane ba, ka ƙara bincike.